time of make believe that we've been dreaming as time go drifting by, there will love ends and so do I. But all my friends, whatever sky above, I know a time for spring and time for fall, but there's time. Da 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 da